Allah re kama aleyo Muhammad shirine chau thau.
Allah re kama aleyo Muhammad shirine
chau.
Allah re kama
Ali Baba Isa chiruma.
Ali enda katha kama lele damama. Allah re kama aleyo Muhammad shirine
chau. Sakadam dadar kama.
Zamane kama.
Bangida maya bama
ya tabata aike kade de kaishi Allah re kama
komi kace me jiyarda ya tabata kai zarumine
kanada tunane aliyu babangida maya bama
ya ce me gadin gidane ko waza kana don shiga ne ka bari shi iso don gaisa
bayarda Allah.